Yeah. Do. Dang Hajiya on the top. On the top. Okay. Amir Gwani.
Zoomer and the beat.
Gaba bangwaro muke bura uba di girman taro mun buga mun wuce koyo mun yi karo mun yi oyoyo kaja da muto malam who are you magana ake ta manyan gayu masu rikida a be like mayu Abuja Kaduna Arzariya muna zuwa da rap mu dawo lafiya Allah ne ya tsare mu wane dan iya a yau muna taron kuma ta nabiya ina malam labaran mai sai da fiya gagaya masa motan mu na tafiya bakarya ci gaban mu daban da jiya Amir Gwani fa tare da dan Hajiya yana Tuya bitin ina mata giya Omo basu rutu kawai sa tafiya
Salon kiɗa da su ji namu suke rikiɗa
Koya ne baba ka bar fada Salon tafiyan mu daban da da Yanzu muke cin bin nasu kamar gyada Kamar gyada
Salon kiɗa da su ji namu suke rikiɗa
Koya ne baba ka bar fada Salon tafiyan mu daban da da Yanzu muke cin bin nasu kamar gyada Kamar gyada
Tara da guys, Lissabi na have paradise No say this life but that a price All this world change like a dice Olua do blessing with nice Bani speaker ga jawabi na damba na zambadi Lissabi na zata pashe sigani agari Lissabi na mu yimbude Tola mari ikuang ala da jegai alola da sala Lamari rai wa dora si angula damba tutu wanda akwewa ala Manchi aboji na kabar masala ala shike da rana harpitila Una ta chilling, sina ta photo, sina ta posting Instagram, YouTube Una ta chilling, sina ta photo, sina ta posting Instagram, YouTube Salon kita, da sinji na musikiri kita
Koya ne baba kabar fada Salon ta piyan mu daban da da Yanzu muke cin bin nasu kamar gyada Kamar gyada
Roki Allah ya yi malama ni ka sai mota ka dan mori zamani ka auri babe mai mutunci ta gari ka dan kashe ma uwa da uba moni manta da masu gasa da wani ni ma naka komi ban zaka fu wani gwada nan taba can brush motsa jini ai sai ka tashi za a kira ka gwani me zai hana ni ne ma sai in babu ni me zai hana ni samu bana ta wani daukaka nake roko kuma zan gani lokaci ne dole sai mun yi hakuri
Salon kiɗa da su ji namu suke rikiɗa
Koya ne baba ka bar fada Salon tafiyan mu daban da da Yanzu muke cin bin nasu kamar gyada Kamar gyada
Salon kiɗa da su ji namu suke rikiɗa
Koya ne baba ka bar fada Salon tafiyan mu daban da da Yanzu muke cin bin nasu kamar gyada Kamar gyada
Zoomer and the beat